Sunana Diesel.
DJ Ebine. It's about that time y'all motherfuckers know about this Jeff Blank, man. Roll it one more time.
Bad boy.
Banaji. Then they talk. I'm a Banaji.
Liba kurma bane.
I'm a Banaji.
Ang abuncham babu nama.
Banaji.
Banaji. Bad boy.
Banaji.
Banaji.
Bad boy.
Banaji.
Banaji.
Magana.
Banaji.
Banaji. Magana
Banaji.
To gashi nazo suna kasa muna hazo. Dole in bala'i because lokaci na yazo. In time balati fresh boy bandati. Mess with the boy to zaka ga mutakati. A Nigeria an sani a kowanne barayi. Copy copy most of these rappers a barayi. Mu muka fara yi kafin suka fara yi. Eh yanzu gashi nan ma ai zamu kara yi. To nayi zafi kamar ruwan da aka dafa. Da kai neman rappers da yawa kafa. Yo haufa na mi they run the town fa. Sarki inna shigo you must bow down fa. On kama socket ga kuɗi cike da pocket. Ina ta zuwa can sama kamar rocket. Ra fuck it close lock it. Zuba nake ta yi kamar ruwan famfo a bucket.
Bad boy
Banaji.
Then they talk.
I'm a Banaji.
Ni ba kurma bane.
I'm a Banaji.
Ang abincin babu nama.
Banaji.
Banaji. Bad boy
Banaji.
Banaji.
Bad boy
Banaji.
Banajin
magana.
Banaji.
Banajin magana.
Banaji.
Better come boy and see my convoy. Mommy knew I'm gonna make it since I was a bomb boy. By iron she, yes, I'm killing shit. Babes in a marmarina, come on killing shit. A song without me, indo me without the seasoning. When a sheen ain't verbal, have the quantitative reasoning. I'm pistoling any rapper that's not listening. Got too many bars, I think I should be imprisoning. Yeah. Why are you chema wasa neke? Chin your rappers neke steady ke kache gasa ake. Baba kaga se gata neke. Yanzu ma kaga gata neke. I don't give a fuck, I can only give a ludayi. Cause naga suna sha su kadai neke da kwadayi. Nifa ina hannun yan mata ne kamar lalle. Yanda suke karban shot da yana se kace ba malle.
Bad boy
Banaji.
Then they talk.
I'm a Banaji.
Ni ba kurma bane.
I'm a Banaji.
Ang abincin babu nama.
Banaji.
Banaji. Bad boy
Banaji.
Banaji.
Bad boy
Banaji.
Banajin
magana.
Banaji.
Banajin magana.
Banaji. Banaji.